بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تفتك الله سبحانه وتعالى لساك هذا مو أكراتمنا littafin babban malami al-Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharh Sunnah, inda a sati da ya gabata muna cikin bayani akan wasu shawarwari da malam yake badawa ga dukkan ƴan uwa musulmi akan yanda mutum zai tsira da imanin shi da kuma musuluncin shi baki daya. Malam ya sarrado abubuwa da yawa wanda daga ciki malam sai ya ci gaba da magana, yake cewa idan fitina ta afku to kai kokari ka zamna a gida ka shiga a cikinta, kenan ka kiyaye kanka daga shiga fitina. Hakanan ya mana nasiha akan ndiba, hakanan ya ja hankalinmu akan zama tare da ashabul kalam wanda su komi sai su ringa sa hankalinsu da tunaninsu a ciki, ko da a ce magana ce ta Allah da manzon shi, sai in abin da hankalinsu ya ɗauka ta kwana suke aiki da shi. Duka wannan malam ya ja mana hankali a kai, kuma inda ya mana magana a kan cewa bauta ta Allah ba ta cika sai ana tsoron Allah, to wannan ya yi magana ne a kan wasu usul na bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala guda uku. Su ne da warko akwai tsoron Allah, na biyu akwai fata a wajen Allah, na uku kuma akwai al-khawf war-raja, wannan da kuma al-mahabba. Na kenan ya kasance kana tsoron Allah, kana tsoron azabar shi, kamar yadda annabawa Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin sai yake cewa ya dauna na ragaban wa rahaba, to haka kai ma ya kasance kana tsoron azaba Allah kuma kana fatan rahaman Ubangiji, kuma hallo kana son Allah a lokacin da kake bauta mishi da kuma a lokacin da baka cikin bauta, ya kasance zuciyarka tana cike da san Allah da manzon shi. Sai malai ya ci gaba da cewa qalal muallif rahimahullahu ta'ala, malai yake cewa wahdhar an tajlisa ma'a man yad'u ila ash-shawqi wal mahabba wa man yakhlu ma'a an-nisa'i wa tariqi al-madhhab fa inna ha'ula'i kulluhum 'ala ad-dalalah. Malaki cewa daga cikin nasihar da yake maka ka kiyaye kanka da zama da tare da mutumin da ko kuma da mutanen da a kullum ba su da wata magana illa magana shauki da kuma magana soyayya, sai suka tsaya a nan. Amma idan ana magana aiki ko kuma neman ilimi su ba sa ciki. Malami ne yake so yi magana a nan, yana mana magana ne akan waɗanda suka shagaltu da kawai su maganganunsu komi su ce suna cikin shauki, ko su ce suna cikin soyayya, ko su ce su suna soyayyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. San manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce haka, amma ya kasance wannan soyayya ta kama ganta a kas shi ne kasance a duk lokacin da wanda kai wani aiki na ibada a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da kai wajen koyon yanda yake da kuma dukkan dabi'un kai kasance dabi'u ne irin yanda yake koyar sallallahu alaihi wasallam. To irin waɗannan suna nan wanda su kullum sai ga mutum sallama bata dame shi ba, ibada bata dame shi ba, neman ilimi bai dame shi ba, karatun Qur'ani bai dame shi ba, kawai sai kasida, sai aikin kasida kawai. Din da kai din da ake zancen rayuwa na kasida ka gan shi a wajen, ka gan shi yana zabara zabara yana ta abubuwa, shi masoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da ya shahi neman ilimi shi bai ciki. Abin da ya shahi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai, in abin ka tare shi ne hadisan da yara ƙanana suka iya, shi bai iya ba. Amma shi sai ya ce shauki yake ciki, sai ya ce soyayya yake. To duk wanda ya gama ka da irin wannan, ya raba ka da neman ilimi, ya raba ka da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gama ka da waƙe-waƙe, wallahi wannan ba hanya bace ka kama ta gaskiya, hanya ce ta bata ka kama. Saboda ittifaqan babu wani malami na ahlus sunna da wanda ma ba na ahlus sunna ba, wanda dai ya kai ya rubuta a karanta, wanda zai halatta maka ka zo ka dauki kayan kada-kadan wannan, kana kama sunan Allah da manzon shi kana yi, ka ce ibada ce kake yi, babu wanda zai halatta ma wannan, ba ta samu. In ka ga mai yi ma su iyan manyan bisani, eh ka taba ji an ce dan shehu wani yana kada-kadan wannan, babu, ka taba ji. Sai kai za a gama da wannan abin, to ka kiyaye kanka, ka tsaya ka koyi ibada, ka abkawota ma Allah yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya. Wannan shine gaskiyar magana. To shine ma yake magana anan, wahda an tajlisa ma'a man yad'u ila shauqi wal mahabba. Haka yace wa man yaflu ma'an nisa, da wanda suke kokarin kebancewa da mata, su akwai wanda a lokacin shi malam yana magana ne akan a lokacin sa akwai wanda zai su su ce maka su sun yi wusuli, su duk abin da kaga suna aikata na zunubi, to ba zunubi bane suke aikata, kai ne kake ganin zunubi, amma ba zunubi bane. In ka gan su ma tare akan wani laifi, ko kuma ka ji labari sun aikata kaza, kai ne a ganin ka wannan haka, amma a hakika ba haka bane. Idan kai ga abuwa amma su ce ba ko ba haka bane, to irin wa'annan su ne malam ke cewa ka kiyaye kanka da ke banta da abin da ya shafi mata, saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana nasiha akan haka, yake cewa maza guda mace namiji ba za su ke banta ba a wuri, shedan shi ne na uku a wannan, duk tsoron Allah mutum, duk kiyayewan mutum, duk kokarin tsantsanin da mutum yake yi akan kiyayewa, to abin da ya yi dacewa a gare ka shine kada ka yarda ka keɓanta. Wannan shine ne zaman lafiya, keɓancewa ba ta taɓa ci ba, ko da kana ganin kai kana da garantin za ka kiyaye, to ka sani cewa shaidan yana nan a duk inda keɓanciya ta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kenan mutum sai kiyaye ma kanshi ta kansa a kan wannan. Kuma keɓancewa da mata abu ne wanda yake gadon ma da mutum zubde wa mutunci, abu ne wanda yake da sabu ba da yawa na rashin daraja a ciki. Kawo mace in dai ba matarka bace ba, ko ba wata uwarka bace ba, keɓancewa da ita haramun ne, haramun ne, haramun ne take yi kanka, shi ne zaman lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu, wata rana wata mace ta zo wajen shi tana da wata bukata, duwana tana da wata shawara ko wani wata tambaya, da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka keɓance share guda. To a lokacin da suka keɓance sai ga wasu sun zo wucewa, sai kira su sai ce musu wancece ku ba abinda kuke tsammani ba. Suka ce ya Rasulullah ba zargi ba muke, kuma suka ce a yace musu a shedan yana yawo a jikin mutum yanda jini yake yawo a jikin mutum, dan kan ma ku yi tsammanin wani wancece, wancan kuma da ya gaya musu sun san macece a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan babu wannan magana. To wannan shine zaman lafiya ga mummuni, ya kiyaye wani, shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce mana wala taqrabu zina, saboda wannan irin keɓancewa wannan shine yake kai mutum zuwa ga afkawa, cikin irin wannan manyan zunubai Allah kiyaye mu malaki cewa wa alam anna Allah ta'ala da'al khalqa kulluhum ila ibadatihi ka sani cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye dukkanin halittu kakafinsu zuwa ga bautarshi wa manna min ba'di dhalika ala man yasha'u bil islam tafaddula yace kuma bayan haka nan sai ya da kyautarshi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tagomashi da musulunci domin karramawa da kuma fadalata shi Allah subhanahu wa ta'ala da yi mu a matsayin musulmai to abu ne wanda za mu gode ma Allah a kan shi mu a mataki na hulku ka gode ma Allah da yi ka a matsayin musulmi mumuni wannan ba karamar daraja ba ce ba karamar fadala ba ce al'ummu da yawa suna can suna tahar harbagiya suna can sun rasa ma makama ba su ma san baƙin da aka sa gaba a juni ba su san Allah ba san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba san ba menene yake gaban su ba san ba sallah ba san ba azumi ba san ba karatun qur'ani duk wannan dadin da muke ciki na ibada ta Allah su ba san ba ko guda a ciki kaga suna cikin jaraba ba alƙalama ba kenan kaga mu fadala ce ga Allah ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karrama bashi da yayi mu a matsayin mu na musulmai sai mu ma Allah godiya akan wannan to shine malam sai yake ce mana wa alam ayyuhal muslim ka sani ya kai musulmi ya talibal ilm ya kai mai neman ilimi ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci dukkanin halittun shi kakaf akan cewa su bauta ma Allah inda Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban umarci ban halicci ba mutun aljani da mutun sai dan su bauta mu yace haga min nahiyatil ikhbar yace wannan fa labari ne ake baka na abinda yasa aka halicce ka abinda yasa aka halicci mutun aka halicci aljani shine dan su bauta ma Allah wannan shine dalilin zawaka duniya to duk wanda ya fahimci wannan zaka same shi duk rayuwar shi gabaki daya iya kokarin ya kiyaye abinda addinin shi koyar akai duk abin da yake yi yana kokarin ya san ko kuma ya kiyaye mi Allah ya ce mi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akan bai yarda ya shiga wani abu ko wani abu shigaltar da shi na duniya wanda zai raba shi da Allah da manzon shi saboda ya san wannan abin na duniya ba saboda shi yazo duniya ba ga abin da kaka duniya shine ka bauta ma Allah ya zaka bauta ma Allah he ka san yanda zaka bauta ma Allah to kana ka bauta mi yanda ya dace kenan abin da yake gaban ka ya kai mummun ka nema ka san Allah subhanahu wa ta'ala ka san shari'a ta musulunci ka san shari'ar da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu dan ka bauta ma Allah akan hanyar da ya dace domin ka tsira idan ka yi saki wallahi zaka cika babu imani idan ka bari duniya ta ruɗe ka kasancewa a duniyar nan ka zo ne kamar dan balaguro ne ya tsaya a ƙasan wata itaciya ya huta ya wuce a kan jima to kamar haka ne ka zo duniya kullun haka nan ne yau kaji ana tare da wani kaji kawai an kwana biyu a ce bayyana yana ina kawai ya rasu haka kake ji yau ka ga dan uwanka ka ga abokinka ka ga ga iyaye ka ga ga ɗan uwa duka kana gani kullun kana ci to kai ma wannan irin wannan kai ma kanka zai so to kenan sai ka shirya ma irin wannan lokacin ko da yaso idan ranar ta zo to Allah taimake ka cewa ta zo kana kan addinin musulunci shi wanda shine addini na gaskiya kuma ana ma fatan cewa ka cika da imani kuma za ka shiga cikin rahmat ta Ubangiji wannan shine zaman lafiya ga mummuni kuma shine hankali kuma shine sanin me kana duniya to haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ma yayi umarni baki da yace ya ku mutane kakafin ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane baki da ku bauta ma Allah ubangijinku wanda shine ya halicce ku da ku da waɗanda suka zo tun kafin ku la'allakum tattaqun ko dan ku yi imani ko dan ku ji tsoron Allah sai kuma Allah ke ba mu labarin labarin irin halittar da yake sai yake ce mana allazi ja'ala lakumul arda firashan wanda ya shimfiɗa muku ƙasa a matsayin shimfiɗa was sama'a bina'an ya ɗaukaka muku sama gatanan wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum Allah ya fitar da wannan ruwan da aka saukar kuma aka fitar mana da tsirrai arziki ne a gare ku yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun to wanda ya muku wannan ni'ima baki daya sai Allah ce kada ku sanya musu kishiya alhali kuma kuna sani haka Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani girgiza da tsoratarwa da tashin hankali na tashin kiyama al'amari ne mai girma insha Allah subhanahu wata'ala haka an yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq ya ku mutane kuma wannan alƙawarin da Allah ya ce za a yi tashin kiyama akwai wuta akwai aljanna na kirki zai shiga gidan aljanna wanda ya aikata ba daidai ba zai shiga gidan wuta to wannan alƙawarin da Allah ya alƙawari ne na gaskiya shine ce inna wa'adallahi haqqun ka sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud dunya dan haka kada ka yarda rudin rayuwar duniya ya rude ka wala yaghurrannakum billahi al-ghurur kada ka yarda wannan rudin ya rude da kai ka rabu da Allah subhanahu wataala babu wani abu a duniyar nan da ya kamata a ce ka yarda ya raba ka da Allah subhanahu wataala menene ke da kai a duniya dadi ne zai ma yawa dukiya ce ka tara mulki ne kake ji da shi menene kake takama da shi wanda zai raba ka da Allah ubangijinka saboda wani ka rabu da Allah ko saboda wasu ka rabu da Allah a duk duniya mummuni ba abin da yake so kamar abubuwa kamar haka ba abin da mummuni mai hankali yake so kullun watan shi Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya sanya shi gidan aljanna Allah ya masha albarka Allah ya rage da shi irin wannan abubuwan su ne ke so to wa'annan abubuwan duk duniya ba mai yinsu sai Allah babu wanda ya isa min gafara sai Allah haka ne ba wanda ya isa yarda da kai kuma yarda ta zama sarmadiya abadiya gaba da baya in ba Allah subhanahu wataala babu wanda zai baka aljanna sai Allah ba wanda zai hudda ka daga wuta sai Allah ba wanda zai raba ka da duniya lahiya sai Allah ba wanda zai maka albarka sai Allah to waɗannan abubuwan duk aje a zo su ne dimbin mummi mai hankali su ne ke nema to su kuma wannan ba ne yi sai Allah shi kuma Allah ya ce in kana so ya maka su ga hanyar da za ka fi kasale su to ina kai ina wasa ina kai ina ka bari wani abu ya rude ka kai daga abin da kake nema kai da kake so Allah ya yi ma kai da kake so Allah ya kai ka aljanna kai da kake so Allah ya rage da kai kai da kake so Allah maka albarka kaza kaza abubuwa ga sanin bukatunka duk wannan bukatun kaya guda da ka tara ka bari wani abu ya rude ka ya raba ka da ubangijinka in dukiya gare ka ba wanda zai zamnan ma da ita in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai mata albarka kuma ta yi albarka in ba Allah ba lahiya ce kake takama da ita in ba Allah ba ba wanda zai zamnar da ita wannan lahiya in Allah ya ga dama kuma yanzu ma sai ka shiga wani yanayin da za a kasa gane kan garinka to duka wannan al'amari ne a wajen Allah babu wanda ya cancanci abota ne wanda yake da irin wannan iko a kanka shi ya yi kowa cancanta kamar abin da yake bukata to Allah sai ya ce fala taj'alu lillahi andada abinda kawai bai ya so kar ka sanya miki shiya kada ka mai shirka innahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara idan ka gama shi amma wani laifi daban in ka aikata Allah na iya yi maka kenan mutum ya ajiye hankalin shi ya maido hankalin shi jikin shi ya san wai miye na zo nema duniya ni nake yi ni ake jira da gare ni gobe ta ya take kullum ya kasance irin wannan nazarin shi ne akan idan ka shi ne a zuciyar ka ka je makwantai kana kallon mutane furtuk ga sana'a kwanci kazo binne wani gashi nan an dauko shi za a sashi cikin wani din sukurkudan rani wannan ke nuna maka kenan kai kin daga an kwana biyu rabuwa maza ai da kai akai ka canjaji ai rani abin ne ka kamar da kake binne duk wani abin da kake ganin cewa na iya kama kazamta a gida ko guba ko nan kai ma kokari za a ji abin ne ka aji kenan kai ma a ƙarshe dai haka ce rayuwa to wanda ya kasance karshen ka haka ne an zo an saka aramin kana kwana biyu ka rubi ka lalace ka zama ka fara zaman tsutsa da sunansu ba abin da zai hudda ka sai aikin ka kuma ka tsaya ka rudu ka bar Allah ka rudu ka ringa barin wani dadi da bai kai ka ba ya rubuye ka karbi da ubangijin ka kai da karshen ka ga inda yake ai duk wanda ya san karshen shi ga inda yake bai kamata ba abinda bai kai kawa wanda misali in abinda zaka ce daga an kwana biyu daga an wuni zaka yi kashin shiga baki din shi turan ne ina ma abin yake to Allah ya kira yau ya ce mana fala ta gurrannakumul hayatud dunya wannan kira ne babba wanda ya kamata mu ajje hankalin mu akan shi kada ka miyarda rayuwar duniya ta rude mu wannan da wata duniya wannan kamar ta rubi ba komai bace ba wajen Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda duniya ta kai daidai daraja fiki na sabro a wajen Allah da ka huri ko ruwa biya sha ba duniya dan nuna maka ba komai bace wajen Allah menene ba sai ka ajiye hankalinka ka san me ke jiranka lokacin da za ka yi rayuwa da daraja anan ma da yake cewa da al khalqa kulluhum ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala yake na dukkan bayi akan cewa su zo su bauta mai shi kadai yace wa manna min ba'di dalika ala man yasha'u bil islam sai Allah kuma da tagomar tin shi da baiwar shi da girmamawar shi da fadalar shi sai ba mu addinin musulunci ya ba mu addinin musulunci kuma ya ba mu annabinmu na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita shi bin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda suke zawwa suke ka mana shigo hakan wannan wasu yin su zo su ringa barin bauta ma Allah menene sai su ringa cewa ai in dai an rubuta cewa ni dan wuta ne kawai babu yanda zan yi dan wuta ne idan an rubuta ni dan aljanna ne ko ma me nake yi kawai aljanna kenan bari in je in yi abin da na ga dama abin da aka rubuta wannan a ƙarshe shine da zai tabbata to akwai masu irin wannan kiraye-kiraye masu irin wannan tunanin la sai ma an saka ji hadisi na Abdullahi dan Mas'ud sai su ce a to tunda haka ne bari shi ke da mashantaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi magana kan wannan yace i'maru ku je ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowa an sauwake mai abinda aka halicce shi saboda shi ne a ƙarshe idan ya kasance halittar da aka maka ko kuma ƙarshen ka aljanna ce to sai ga Allah ya taimake ka dora ka samu hanyar aljanna kullum rayuwar ka sama kan hanyar aljanna ce idan kuma rayuwar ka irin wacce ce yanzu misali mutum miliyar nawa ke da kwai wanda kawai su musulunci labari ne suke ji babu ma irin kamar labarin wani terrorism ne wani ne kawai shine suke ji basu ma san ba hakikanin musulunci hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin qur'ani basu komai ba a cikin su ba karanta ba kawai jusu alabaru suke ji suna nan rayuwar suke yi wani shi bai ma yarda da kwata-kwata akwai Allah ba ba wai addinin kristanci ba ma kowane addini a duniya shi bai yarda shi bai fita da ka zo ka ce ni akwai addini sai ya ringa kaza akwai wuta akwai aljanna shi kamar gani suke kawai zance ne kurku suna nan daiwa wallahi to kai da Allah ya maka ta goma shi ya yi ka musulmi wallahi ba karamar fadala bace ba karamar daraja bace kuma hanya ce ka kama ta Allah subhanahu wataala da fadalan nan tashi gidan aljanna zai kai ka sai ka kuma Allah godiya kan wannan to wannan ruku da sababi yana da muhimmanci sosai mu koma cikin suratul lail Allah subhanahu wataala ke cewa inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra to kalla ayi wayannan guda uku fa amma man a'ta wattaqa wanda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah me ya bayar yayi kyauta yayi sadaka yayi alkhairi wattaqa ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata da ranar tashin kiyama ya kyautata to wanda yi irin wannan aikin sai wanda yi irin wannan ba sai Allah ya ce to wanda yi wannan fa sanin yassiruhu lil yusra duk tsananin da ya shiga mu kuma za mu sauƙaƙe mi a cikin sauƙin da yake ciki kenan duk wahala duk rishin duk rintsi akwai matakan da zaka bi idan kana so Allah ya yi maka su shine sai Allah ya ce fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna kenan kaga ana maka nuni ga me ka rike wannan sababin idan kana so ka ci nasara a can idan kana so ka tsira idan kana so Allah ka maka sauki idan kana so ka samu abubuwan ka sun daidaita ba matsalar komai to ga irin ayyukan da ake so ka ringa aikatawa ka ciyar ka bayar ka yi sadaka ka ji tsoron Allah kuma ka gaskata to wannan in kai wannan aiki to kuma Allah subhanahu wataala zai maka kaiwa ka duba cikin suratul baqara Allah yake cewa in tubdu sadaqat fa ni'ma hi idan ka tashi ba da sadaka sai ka yi ta a bayyane to babu laifi Allah taimake ka kasance dan Allah kai yace wa in tukhfuha amma idan ka boye wa tu'tuha alfuqara kaba talakawa sai Allah ya ce fa huwa khairul lakum hakan yayi alheri a gare ku sakamakon me zaka samu sai ce wa yukaffira ankum min sayyi'atikum idan kun yi haka to Allah zai kankare muku daga cikin zunubanku kenan kaga iya daga cikin abin da sababi da zai sa Allah subhanahu wataala ya kankare ma zanubanka shine ka ringa kokarin yin alkhairi shi ma na kankare zanubi tunda Allah ya ce wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum haka in ka koma cikin nahali Allah yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun ko sai ce falanuhiyyannahu hayatan tayyiba wanda yi aiki nagari min zakarin aw unsa mace ce namiji ne ko mace ce wa huwa mu'minun ko yana mu'mini ka duba ayyukan da aka zana ba kai aiki nagari kuma kana mu'mini kenan alladina amanu wa amilu salihati sai ce falanuhiyyannahu hayatan tayyiba kenan idan kana son rayuwa mai dadi duniya da lahira ga matakin da ake so ka bi sababin da ake so ka rike shine wannan wannan da yake ga wanda zai zo ya zamana bai taba yin aure ba kawai zamana ya ce da nake so in samu daga sama zai hado dan ai kai aure ko wannan shine sababi kenan sai kai aure in kana son ta samu ta kenan kaga idan ka zo kai aure da niyyar ga abin da kake so ka samu kana so ka samu da ne sai ka zo kai arme kai kaza kai kaza kenan wannan an san yana da niyyar ta me ta yi samu da yana so ya samu da amma ba ka zo ba ka da arme ba ka da komi kawai kai sai ka ce ai kai kawai arme kake so yana yiwa ai da kake so yana yiwa ba sai ba ka rike sababi ba kake sababi haka nan kamar mutumin da zai so zamana daki shi kadai ya kubli ya zamana kawai ta karatun qur'ani ce kuma arziki yake so yayi yake zuwa kasuwa yake zuwa kaza ya rike kirke yake riko da sababi eh wani katari yana izawa baka ana iya samu wani katari ya zo baka amma ne duk wanda yake nema tashi yake aiki ko duk da yake neman ya samu wani abu tashi yake aiki ya samu
biwa ka zo ka zauna ka ce kai jira kake ka samu ka kowa yana harkoki ya samu kaza ya samu kaza kai ka zo kana kwance kace kai kuma abin isko ka zai taya tashi zaka ka samu kenan wannan shine kace mu ruko da me ruko da sababi ka rike sababi tukwana Allah sai ya taimake ka samu abin da kake so wannan shi yake nuna maka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inda a ce bayi suna tawakkali irin yadda tsuntsaye suke tawakkali la razaqahum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan da Allah ya arzikar da bayi kamar yadda yake arzikar da tsuntsaye za su huta ciki babu komi amma za su dawo cikin su a ciki amma ai ba a ce ba zama suka yi ko ta ake za su huta in suka huta me suke nema ne suke in sun huta su nema tukun su dawo cikin su a ciki su ba jarabaran su kenan duk in kana nema abu dole ka tashi to haka idan kana nema aljanna sai ka tashi Allah subhanahu wataala kullun idan ya kira masu imani sai ya ce wa amilu salihati wanda suka yi kuma suka yi aiki nagari aiki nagari shine ka dage akan farilloli da Allah ya dora maka ka dage akan yin nawafil ka dage akan kiyaye kanka daga saba man Allah to insha Allah darajar da zaka daukaka kuma duk abin da ake ma bayi nagari kai ma zaka samu rahaman ubangiji ba wai kofa ɗaya bace a ce in mutun aka yi riga riga idan mutun ɗaya biyu suka shiga shikenan arhi a inna rahmatullahi wasi'a kuma yawanta yayi karhin bayi baki ɗaya darajojin sai yi karhin bayi baki ɗaya kowa in yayi aiki nagari zai samu abin da yake bukata duk duniya ka kaf inda a ce a duniya kaf ba mushriki ba kafiri kowa mummuni ne to kowa in yaje wajen Allah yayi Allah kashi aljanna kuma babu zancen aljanna kace wai ta mana kadan ko na babu wani kina rahama ubangiji ba abu ne wanda kace wai dan kadan ne tunda su wani sun shiga ko su wani suna yi mu ba hemin yi ba a wa fi dhalika ni falyatanafasil mutanafisu rigai rigai ne ake ko kama kanka yanda kake shirya ma examen yanda kake shirya ma imtihan examen composition ne wata jaraba ce babba ka shirya mata to haka lahira ake shirya mata kawai ka zamna kama kanka nazari ka ce wai me zan shirya ma kiyaman nan kama kanka preparation din wannan tun yanzu baka san ba lokacin kaushe zai ina so in shirya ma kiyama ta da abu kaza da abu kaza da abu kaza kuma ka fara kuma ka fara kada ka ce kana so ka shirya da abu kaza amma kuma kai ta barci sallar asuba banda kai sallar la'asar banda kai sallar isha wataran banda kai duk abu na alkhairi babu kai a ciki kuma ka ce kiyama ka shirya ma abu ka fara shiri ka mai da hankali kama kanka nazari kasancewa ga abin da yake jiranka wannan abin da yake jirana kuma yana buƙatar shiri sai ka tsara irin shirin da zaka ke so kai kuma da abin da kake so ka samu a kiyama wajen Allah insha Allah zaka samu duka dai ga sana a karatu mun an bayyana indai kana zuwa makaranta hankali komai zaka sani cewa ga abin da ake a samu ri kaza ga abin da ake a samu daraja kaza to wannan abubuwan in ka yi su tabbasa ka samu kawai kai ne ya rage gare ka kenan ka kama shi ko kai aiki mallan yake cewa qala al muallif rahimahullah ta'ala yace wal kaffu an harbi mu'aliyin wa mu'awiya wa aisha wa talha wa zubayr rahimahumullah ajma'in yace wa man kana ma'ahu ولا تخاصم فيهم وكل امرهم الى الله تبارك وتعالى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم وذكر اصحابي واصهاري واختاني وقوله ان الله تبارك وتعالى نظر الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ما لك سوى والكف an harbi Ali wa Muawiya wa Aisha wa Talha wa Zubayr abin da ya hidaya ga mummuni ko da kaji wani yana bada labarin abin da ya faru tsakanin sahabbai Aliyu, Muawiya, Aisha, Talha, Zubairu. Menene ya faru? Mun bada labarin shi anan. Na fitinar ta afku, wasu Yahuda da munafukai suka haddasa fitina tsakanin sahabbai, aka dan mai yaƙe-yaƙen juna. To akan wannan abin da ake bukata da kai mun muni kai shiru ka kama bakinka. Ka dauki shawarar da Al-Qur'ani ya baka. Yace maka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wannan al'umma ce da ta riga ta huce. Abinda ta aikata yana kanta. Kai ma kuma abinda kake ce ko abinda kake aikatawa. Kai za a tambaya. Allah zai tambaye ka. Kenan ka shirya ma kai amsar da zaka bada akan rayuwarka. Da ka zo ka damu da rayuwar wani. Da ka shiga rikicin da ya riga ya huce har ka zo ka fada cikin zargin wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hakan ba zai kai ga ko ina ba sai halaka. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kira mu ya ce la tasubbu ashabi, ya ce ka shaida mu kada ku zagi sahabbai. Wannan ma matsala ce aka samu tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid bin Walid. Ka san yau da gobe in dai ana tare yau da gobe wata rana ana iya samu a samu matsala kaɗan bai hana dai da kake da mutum wata rana ka gani an yi wani abu ma ba daɗi ne musamman ko an fahimci irin zaman ta. To irin wannan zaman na duniya shi ne kawai. Wata rana a irin wannan zaman aka ɗan samu matsala tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf iya daga cikin na harko-harkon waɗanda suka musulunta a hannun Abu Bakar bin Siddiq, Allah ƙara mashi yarda. Idan kana zana sahabban da suka musulunta, ka zana goma kaka wannan bawan Allah, Abdurrahman bin Auf. Ko mai dukiya ne dukiya ta gaske. Ya zo ya musulunta ya ce zai zo ba manzo sallallahu alaihi wasallam kariya da dukiyar shi da ƙarfin shi da duka rayuwar shi baki ɗaya. To wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a kan kare addini tsawon zaman da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin Makka. Lokacin da hijira ta tashi kuma ya bar duka dukiyar shi ya bar garin Makka, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi. Ya tafi garin Madina. Da ya tafi garin Madina a matsayin shi na mai arziki a da, yanzu ya shigo gari ba komi. A gama shi da wani daga cikin sahabbai ɗan garin Madina Ansar. Aka ce ga wannan bawan Allah ta gwada mishi harkar kasuwanci kuma kuran da yi tare. Abdurrahman bin Auf abin da ya fara tambaya a wurin shi kawai gwada mana hanyar kasuwa ina ce. Ya gwada mishi ya ce gata. Ya zo ya shiga kasuwa ana yi ana zuwa ana zauwa ba a yi bayan watanni sai ga Abdurrahman bin Auf ya yi aure. Allah ma duke shi albarka. Lokacin da aka yi wata yunwa da aka yi a lokacin Umar bin Khattab, yunwa hira ta kai inda in aka yi iska mai ƙarfi mutum haɗu haƙi. Yunwa ce aka yi ta tashin hankali ba abinci. In ka ci abincin safe ba kada garan tun zaka sake samun wani. Akwai hukum ba a samu ba gobe. Aka rame aka lalace gari kuma ruwa ya kai. Ana cikin wannan hali an rasa ya zaɓi. Abdurrahman bin Auf sai ga wata runduna ta raƙumma labce da abinci ɗariruwan raƙumma kuma sun tunkaro garin Madina. Sai da garin ya rinka jin motsi na cewa ga wasu ga wani abu nan ya tunkaro garin da suka zo shiga garin saboda yawansu da kuma abin da suke ɗauke da shi kaya guda suka tunkaro garin Madina. Masu sai da saidawa suka zo suka rige wannan kayan saidayi sun zo a saida musu masu saida samu riba. Abdurrahman bin Auf ya tashi ya labta ma wannan dukiya wani irin kuɗi. Suka ce wannan waye zai saya a garin nan? In muka saya ma a yanda mutane suka sha wahalan nan ba mai kuɗin da zai sai sama da wannan abin da ka saida mana. Don haka suka ce dai mu bar maka da kayanka kuma sai mu ga wa zai saya. Aisha radiyallahu anha su suke bada su suna cikin wanda suke bada labarin wannan. Ta kira wa Abdurrahman bin Auf ta ce ya ne menene ke faruwa. yace mata Aisha kina ta ne da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar hisabi na zai dan yauni kadan kamar zu ajima ana hisabi na kasan don da tara dukiya hisabin shi sai ya dan ja lokaci saboda sai an lissafa abubuwa wanda kuma Allah ya ji kanshi kawai tattara zai a ce min shi to wai wannan kuma ba shi bai ke nuna cewa ba kahi wannan mai dukiya daraja ko kahi shi wani matsayi a wajen Allah a ba shi bai ke nuna haka yanzu dan ka riga aurawan bin abu shiga aljanna shi ke nuna kahi shi daraja aljanna ai ka san ba ka shawa aurawan bin abu ya huce to yanzu aurawan bin abu sai ce wannan dukiya da ke gani ka kafinta Aisha na sanya ta saboda Allah dukkanin mummunai kowa ya zo ya dauka saboda Allah ina fata wannan zai mai mana sababi na hisabi na yi sauki a wajen Allah ya tahiya wa a duniyan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce mai kai dan aljanna ne annabi ya ce mai shi dan aljanna ne to irin wannan abu da yayi na bajinta wata rana wannan bayan da so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana suka samu matsala shi da Abraham bin Auf shi da Khalid bin Walid aka yi wasayen magana aka hudu maganganu ba daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bata rai ya kira shi Khalid ka duba Khalid saifullah ka duba irin gugurmai da Khalid yayi addini tabbas ya ba musulunci wahala da hurko amma da ya musulunta ya nema ya mida ba musulunci abin da ya mana Khalid bin Walid dukkan wannan kasashen na turai mafi yawa wanda aka yi lokacin Umar bin Khattab Khalid bin Walid sune a gaba wajen zuwa bude wannan garin shi bai taba jin tsoro ba a duniya shine wata maganar nan da yake cewa mana mat ainul jubana yace kada Allah ya sa idan matsorata ya burci inji Khalid bin Walid yace babu wani duhu na yaki na abukan gaba na mashi ko kibiya wanda ban tunkare shi ba babu wani wuri inda za a ce aje ayi jihadi inda ban shiga babu shi yace amma gashi nan ba wai wannan zai saka mutu ba Allah in daga dama ke kashe ka yace amma yau gani na a saman gado na zan mutu a jikin shi aka ce babu inda zaka dora hannunka sai ka samu inda ke da kai san mashi ko san takobi shi sune in kullun an je an dawo sai an zo an yi jiya an yi fasuma an yi dantuke an gyaggyara jiki yanda ka san wata fata sun saba ka a ji ciwo a zo a gyaggyara a huce bai kai komai ba kullun cikin jiya ake inda an yaki kuma ana cikin yakin an shayin jiya ayi komai ana cikin wahala a tashi kuma a ci gaba amma shine wasu ka samu matsala shi da Abdurrahman bin Auf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ni la tasubu ashabi kubar zakin sahabaina sai yake cewa kuma law anfaqa ahadukum mithla jahad ay mithla uhudin zaban inda a ce ɗayan ku zai bayar da kwatankwacin dutsen uhud na zinariya bai kai dan kwano guda da sahabi zai bada na abinci ba daraja wajen Allah kamar dutsi kalli ka sawar wani dutsi babba ka dauke shi a ce duka zinariya ce kai ta sadaka kana kyauta kuma kyauta saboda Allah kai sahabi ya dauki kwano guda na abinci ya bada wannan kwano na sahabi ya hin wannan zinariyar ta ka daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka duba irin daraja da gare su to idan aka ce ma wannan rigima ce tsakanin sahabbai kai kallo ne naka da addu'a ka karanta karatu yazo an karanta an huce shikenan kai fata Allah ƙari yarda a gare su kuma Allah gafarta musu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum wa annam ba sa'annin yin ka bane ba sa'annin ka gaya ma magana bane ba sa'annin ka zo ka ringa tattauna waye mai gaskiya waye mara gaskiya bane ba waye aiki ka waye saka kawai matsala ta faru tsakanin su fitina ce yanda kai ma bakka rasa ta kai da wani ko musulmi ne mummuni ne dan uwanka kai ma baka rasa matsala tsakaninka da wani wannan matsala ba ta iya sawa mu koma share ko kuma ɗiyanku tsakaninka da abokinka misali dan ku samu matsala ɗiyanku su koma share suna zazzagin ku baki ɗaya ayon kun ji wannan ku zo ku kira iyan ku musu magana ku ce kai ina ruwan ku ko tsakanin wa da kani manya su samu ɗan matsala tsakanin su iyan su zo su ce shiga za su ai inda hankali da tunani zuwa zai a tattaro iyan a musu kashe a ce wannan baban kai ai mana wan baban ka dan su samu matsala da baban ka kaga sun danyi maganganu tsakanin su an rabu kawai shikenan ka koma share ka ce kai kuma yaki zaka kunna sabo da wannan baban ka ai kaga ni inda tunani da zumunci kana baban na ce zai kira kai zane ka ba ce ma baban ka to kuma haka nan ne sahabbai su yi rigima tsakanin su kuma kai din ku ci ku ba mu kai ka ce zaka sa baki a ciki kai awa haba mala alqur'ani mai girma cike yake da farala ta wayannan bayan Allah لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حكى الله كتوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سواي صادق سواي ما سكسكي سواي صحابة ما ذا الله سنة حكى الله كتوى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله كيوانس والذين تبقون بإنسان سأل الله كي رضي الله عنهم الله يرضي رسول mutanen da Allah ya rasu zaka jara su ka san yarda Allah take yarda Allah ka san ya take waridwanu min Allah akbar yarda Allah ita ce mafi girman duk wata daraja da zaka samu ta ga aljanna waridwanu min Allah akbar haka Allah ce yarda Allah ita ce mafi girma ta duk abin da zaka samu har aljanna Allah subhanahu wa ta'ala a ranar da zai hutu ga ɗan aljanna ya bayyana a gare su idan ya bayyana kuma sai ya ce na yardan muku da yardata shi ya sa magabata idan muka ɗauki annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam da yake neman yarda Allah shi ba san dobe bayan gabe ba a hankali yabuwa kama jiki yayi ya hutar gudu yace shi yarda Allah yake nema annabin Allah guda wama a'jalaka an qaumika ya Musa ya kai Musa alƙawari suke da Ubangiji zai je wajen Allah wajen miƙati sai ya dauki wasu daga cikin mutanen shi yace saraka shi suna cikin tahiya sai aka ga annabi Musa ya bar su a baya shi yayi kaukashi gaban su yana zuwa wajen ubangiji sai Allah yake tambaye shi wama a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa ka bar mutanen ka ya kai Musa sai annabi Musa yake cewa hum ula'i ala athari suna nan saman sawuna suna bayana ni kuma wa'ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma sai ne gauga zuwa gare ka ya Allah dan ka yarda da ni ka duba annabin Allah cai ga abin da yake nema wajen Allah shi sai gaugawa su kuma sahabban wannan su ne Allah ya baka labari ya ce ma radiyallahu anhum abin da annaba suke gudu-gudu su samu su da ya san samu Allah ya ce Allah ya rada su radiyallahu anhum wa radu an ka kalli annabi Sulaiman alaihi salam ka kalli annabi Sulaiman lokacin da ya addu Allah rabbana banda ita je na mata ko kuma mu je an biya ko a cikin kisa ta Sulaiman alaihi salam amma koma cikin suratul naml to inda yake cewa qala ifritu min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim to akwai inda annabi Sulaiman yake addu'a yake gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala irin tarin ni'imomin da ya mishi da ƙarshe sai yake cewa ya Allah ina miƙa godiya ta zuwa gare ka kuma ina nema ka yarda da ni muhallin shaida anan shine annabawan Allah kokari suke Allah ya rasu to waɗannan sahabban da kake jin labari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun samu shaida cewa Allah ya rada da su shine Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya rada da mu'minai wanda suka zo suka man baya tabbacin itaciya Allah ya rada su an kare idan Allah ya rada kaiwa ba koma baya a ce an warware a ita an kare to kenan kaga kai babu ta cewarka a cikin rigimar sahabbai baka rada cewa a ciki kai naka kawai ka kalle su ko ka saurara ka musu addu'a kawai baka baki magana ta kare dan kaji wani ya zo yana zancan an yi kaza yana kokarin ya ba wa na gaskiya ba na rashin gaskiya wannan duka bata lokaci in kaga mu ma mun yi zancan kawai karatu ne yazo karatu mun zo kai gaba akan zancan kawai sai mu zo mu huce an samu fitina wadda asalin ta munafukai da Yahuda suka haddasa ta kuma wannan fitina ta abu tsakanin sahabbai wanda kuma idan muka dauki albarkar sir darajar su da kuma irin aikin da suka wa musulunci muka auna da wannan dan abin da ka samu na tarihin su wanda suka aka samu gazawa daga bangare wani bangare daga cikin bangarorin su a matsayin su na dan adam a matsayin su na wanda ba ma'asumai ba wannan bai rage musu daraja daga gare su wajen Allah akwai wanda daga cikin sahabbai ana ce mi wanda daga cikin sahabbai ya halarci yakin Badar ibnu balta'a sunan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara zai tayi garin Makka yaki sai ya dauki takarda sai ya rubuta ya aika ma Qurayshawa ya ce musu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan zai zo ya kawo muku hari ku shirya da ya tashi sai zai ya tarbi kan hanya sai ya samu ta tsohuwa sai ba da takarda ya ce wannan takarda ki kai ma Qurayshawa ita ibnu abi balta da ya dauki wannan takarda ta kama hanya tana cikin tahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ba shi labari ya ce ma sahabbai ga wata mata nan an ba da takarda za ta kai ma mutanen garin Makka akan hutan mu da zani dan haka Ali bin Abi Talib dauki wasu daga cikin sahabbai ku tayi ku iske ta ku amsu wannan takarda ku zo da ita sai kama hanya suka tafi suna zuwa suka iske ta a wurin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari suka ce mata ina takarda tace wata takarda suka ce a annabi ya ce kina tare da takarda kuma hakan huddo takarda tace babu huddo tace babu suka ce to za mu miki daya sai kin huddo wannan takarda da ta gani alamun da gaske suke sai ta sunce gashin ta tun kalkashewa anan ta soka takardar ta huddo ta basu a kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan halin in ka kalle shi za a ta yaki kai ka rubuta takarda ka tura ma mutanen cewa za a kawo sari in ka kalli abin haka a hili sai ka ce an yi wani abu wanda yake cike da wani halaye wanda ba na kirki ba ma basu kyau ba haka zan kalli abin kai tsaye ko amma lokacin da aka kawo takarda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka kira shi ya ce menene ya dauke ka aikata wannan aiki abinda annabi ya tambaye shi kenan kai tsaye menene ya dauke ka ma hamalaka ala an taf'al hada me ya dauke ka aikata wannan aiki sai ya ce wallahi ya rasulullah kawai ba abin da ya dauke ni na aikata wannan illa wasu tsarbobi na da dukiyoyi na da gare ni a garin Makka wanda nake sa rai takan yi wata in mun koma a yi da kifirin su shine nayi wannan dan saboda in samu dama in na tashi amsa in same shi cikin sauki su ga kamar na musu wani abu yace amma ni na sani har zuciyata na gaya musu ban gaya musu mu za mu yi nasara a kansu Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Umar bin Khattab ya zabure ya ce ya rasulullah wannan fa munafunci ne ba na dama in muddauye shi sai ya ce Umar aje hankalinka baka san ba yake yakin Badar baka san ba yake yakin Badar Umar bin Khattab manzo Allah yake gane wannan me yake nihi da yakin Badar yakin Badar duk wanda ya halarce shi mutum 313 matattun su da rayuwar su a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya ce musu ku ya ku ɗan Badar ku yi abin da kuka ga dama Allah ya yi muku ko a gaba kun aikata wani abu ku ɗan aljanna ne an tare to irin masu irin wannan daraja ka duba da laihin da yayi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kariya ba shi to a yanzu kawai haka ka zo ka kama sunan wani sahabi dan ka karanta a littafin da ba tabbas gaskiya ne ba gaskiya bane ba ka zo ka danga ta miƙe kawa ka ce zaka zaki irin wa'annan bayin Allah wa'anda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kallon sai ce ma kai wani dan aljanna ne kai ko a mulki an taba gaya ma kai dan aljanna ne wane ne ya taba gani a mulki an ce mai shi dan aljanna ne babu wallahi manzo sallallahu alaihi wasallam kallon wannan bayan Allah yake yace musu kai wannan kai wani dan aljanna ne Khadija radiyallahu anha ana zaune mala'ika jibril yazo yace mata yazo yace ya rasulullah ka gaida mana Khadija ya kalle ta yace mata mala'ika jibril yace assalamu alayki Ubay bin Ka'ab Allah ya kama sunan shi aka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce ma Ubay a wata ruwaya ka karanta ma Ubay yaji Qur'ani ko kuma Ubay ya karanta al-Qur'ani Ubay yake tambaye manzo Allah wai sunana Allah ya kama ko kuma tayi wani a cikin sahabbai ya karanta yace a kai kin nan yace Ubay inji Allah subhanahu wa ta'ala yace kenan ni yanzu Allah ya san da zaman na ai ya kama sunana ko shi to wasu habban kenan su ne masu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kama sunan sa ce ku yi aikasa mazala yake kiran Bilal yake ce me mi kake aikatawa nake jin tahiyyar ka a gidan aljanna mazala sallam ana nuna mashi aljanna sai kwanta barci a nuna mai ga aljanna kamar gashi nan ma a ciki ana nuna mai abubuwa da yawa kuma su mu rikin shi gaskiya ne yace mi kake aikatawa na jin motsin ka a gidan aljanna inni la asma'u qur'una alayka amadi fil janna ya bilal haka annabi ce mishi ina jin karin tahiyyar ka a gabana ina tahiyya na tambaya wanne ne aka ce gaba ne ka duba tun anan duniya aka gaya mi haka aka ce mi an ji tahiyya a gidan aljanna Fatima radiyallahu anha manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa yace Fatima zo ki ta zo daidai kunnanta ya gaya mutu wani abu ya taushe da kuka sai ce mata zo hallo ki ta zo ya gaya mutu wani abu kuma ya taushe da dariya Aisha ta ce to ki wannan ni wata irin fadala ce daraja gare ki yaya muna zamani a sirran ta miki wani abu ki kuka kuma kai tsaye ki koma dariya kukan kai tsaye koma ya zama dariya da hawaye a wasu ki amma kuma ga shi na dariya sai ta kira ta ce gaya mun me ya gaya miki ta ce ni albazauce a gaya mana abu gaya miki eh haka ta wadi inni la badiratun haka ta fadi a hadisi iya nan cikin adabul mufrad inni la badiratun kenan ni me tona asirin annabi ce ta ji wadi sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu to kun Aisha ta kasa hakuri ta iske ta ce ke manzo Allah ya zo mutuwa ya gaya miki abu biyu kin yi kuka kin dariya menene ga mana ta ce na fara ce mun yi mutuwa sai cai lokaci yayi shi ne ya ushe da kuka babana zai bani nabi kuma ya ce min ni zan fara tahiyya daga cikin iyallan shi kakab ni zan fara mutuwa a cikin sa in iske shi kuma ni kin nan ni ce shugaba ta mata a aljanna yace shi yasa ya ushe da gariya kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake ji da Fatima radiyallahu anha kamar wata rana haka yace musu Fatima bid'atun minni Fatima ta tsoka ce daga cikina duk wanda ya taba Fatima ni ya taba duk wanda ya taba Fatima ya ce ni ya taba shi yasa zai tashi ya iske ta gidanta ya kawo mata ziyara ta musamman ya zauna wuri guda tare da ita tsihira tashi ta ita ma ta zo haka sa in tana da matsala da mijinta ya je iske mijin ya yi biyu ko ya maida shi ya ba shi hakuri ya daidaita abin shi dai ne Aisha eh Fatima kar ta samu matsala to a lokacin da ya gaya mata cewa zai rasu a matsayinta na wadda babu mafi kusa da shi kamar ita to sai ya ga abin ya tara mata hankali to amma kuma akwai wani abu da yake da alaka da ita wanda zai sa ta horon ciki shine a ce ita kinnin ita ce shugaba ta mata na aljanna ai dole ta yi horon ciki kenan wannan kukan da aka sa ta ana so a goge mata shi ne kuma sai aka bata wannan labari to mutum yana taya a saman kasa kana kallon shi a ce ga dan aljanna ne na yau Abubakar Umar Usman Ali da sanan ka guda daga guda goma da kari a sama ga ayan badar ga wanda suka yi bai'atul ridwan duka an yaye musu tun a nan duniya. To kawai dan kaji wani labari wanda ba me kai ka ba kawai ka zo ka zamna, wallahi akon zaka ji ya kama sunan sahabi yana tsine masa sahabi a baki masu irin wannan daraja. Su ne wa Al-Qur'ani yake sauko a kansu. Abu Bakar Siddiq da ayyana ta sauko iz ya koli li sahibihi la ta'zani, ce wallahi ni ne, ni ne wallahi Allah ne yake magana. Manzalar sallam yana gaya ma abokin shi kada kai wuce, Abu Bakar yake cewa ni ake, ni ne Allah, ni ne. To san haka shi malam jin hankalin da yake mana anan duk abin da shi sabon manzalar sallallahu alaihi wasallam ka kama bakinka akai kai Bakar ka cewa akai naka da su kawai kace radiyallahu anhu, Allah ya gare su kuma Allah ya dauka darajar su. Shi yasa zamu rige da ayan nan cikin suratul hashr, walladina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladina ja'u min ba'dihi, wa anda suka zo bayan sahabbai, yaquluna rabbana ighfir lana, suna cewa ya ubangiji mu ka gafarta mana, wal ikhwana alladina sabaquna bil iman, haka nan ka gafarta mu ɗan uwanmu da suka riga mu yi imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kuma ya Allah kada ka sanya mana wata kiyayya da wata jin haushi ga waɗanda suke imani sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kada ka sa mu ringa jin haushin su. In dai matukar kai ne imani ne, to babu ta yadda za a same ka kana jin haushi ko kana faɗin magana ta banza akan waɗannan bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a same ka da haka. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah kuma kai mai tausayi ne ko mai jinƙai ne. Abinda muka faɗa dai ji Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.